A duniya babu kamar masoyi.
A duniya
babu kamar masoyi.
Music and houses, sound stuff.